tun farko ma dai gwamnatin jihar Taraba ne a kidare disan Isaku ya sama jangulota inda kuma bayyana cewa nan da yan kwanaki goma za a kawo jihar hari daga wasu da bai bayyana ko su wane ne ba gwamnan wanda ke yi wa tawagar shugabannin jam'iyyar PDP ta kasa da suka ziyarce shi jawabi a Jalingo yace su fa yanzu suna ma cikin wani mawuyacin hali kasancewar ba sa iko da jami'an tsaro
a dai ko ki yi na We are not in the intention of the attack, and we are losing. I have said reports have come to me helicopters are dropping hands and ammunition. I am a governor with a crown without a sword. How do I fight the and take the control of the power?
Amman gwamnati ya tada hankulan jama'a a jihar inda wasu kungiyoyi ke kira gwamnatin Najeriya ta hanzarta binciken wannan lamari tare ma kuma da daukar mataki a wajen wani taron manema labarai da hadakar kungiyar cigaban Taraba ta Taraba Concerned Citizen Forum ta kira shugaban kungiyar barista MB Mustapha ya bayyana kalaman gwamnati ne da katobara da ya kamata ma a bincika
mu abin da muke tambaya shine ya fito yayi mana bayani ya gaya mana mu ɗan Taraba musamman sannan ɗan Najeriya dukan mu muna buƙatar ya zo ya fito yayi mana bayani cewa tunda ya ce za a kawo wa Taraba yaƙi daga nan zuwa kwana goma to sai ya gaya mana ma'ana kenan gwamna ya san masu kawo yaƙin nan don sun gaya masa don haka gwamna ya fito ya gaya mana su waɗanne ne za su kawo mana yaƙi a jihar Taraba sa'annan kuma menene manufansu menene dalilan kawo mana yaƙi me muka yi sa'annan wane ne ko waɗanne ne suke ainihin ba su gudumawa ko suke ainihin tallafa musu don su kawo mana yakin nan tunda gwamnati ya sani har ma ya kayyade kwanaki goma ma'ana gwamnati ya san su kenan
to sai dai kuma a martani su hukumomin tsaro a jihar sun ce kawo yanzu ba su sami bayanin da gwamnati ke zargi ba kuma su kulma a shirye ma suke su dakile duk wani hari ko kuma fitina da ka iya tashi ASP David Misal kakakirin na 'yan sandan jihar Taraba ya ma buƙaci jama'a ne da su ba da bayanin duk wani abu da ba su amince da shi ba
muna tattara bayanai game da labarin to kuma za mu yi yasan kokarin mu tabbatar da cewa abin da ake tsammani tsoron da ake ji ba abin da ya faru kamar haka
haka nan ma kakakin 'yan sanda Yakob Musa ta zargin da gwamnatin jihar ta yi na cewa Fulani makiyaya sun kashe wasu tiba da Yahudu a yankin Gasol.
Ya wuri kauye wuro jam, Allah aka kashe mutum guda hudu, suka kuma tafi da waɗansu kayayyaki wanda ya tafi su mashinonin hawa abin da ya faru kenan. So muna nan duka muna aiki tuguru, mu gane ko su waye suka yi wannan kuma mu hana sake faruwarsa.
Kafin ma su ma aiki da dokar hana kiwo jihar Taraba ta yi fama da tashi-tashi hankula da ke da nasaba da faɗin ƙabilanci ko addini wanda su tare ma kan jawo sa rayuka da kuma dukiya Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.